sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Tafilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki miki farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 24 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Tafilu da kanun labarai.
Biyo bayan sanarwar da Amurka da Japan suka kai tarar. Jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimakawa tsibirin Taiwan daga hari daga China. Ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta ce ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma. Haka kuma a cewa jinar Minhu na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mai sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta a yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin Asiya.
To, kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kaddamar da wani shiri na tayar da mata da tayar da komadar.
Kusan yanda mata suke shan wuya akan harkan tashin hankali wajen tsaro ko kuma wajen aikin siyasa.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yawan tashin gobara a jamhuriyar Nijar.
Bayan wannan gobara da ta kashe waɗannan yara guda 20, to an samu gobara ta haka 6-7.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Yakubu Makiyayi na tafa da shirin sa na adawa lafiya. Kamar kullum, za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma a ji falalar Ramadan, albarkacin watan azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a fadar White House. Ta bar jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Fadar White House ta faɗi a shafin ta yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa ta nuna shirin Japan wajen taimakawa wakare Taiwan daga China idan akwai buƙatar hakan, amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da Amurka za ta jagoranta. Cikin sauri, Taiwan ta yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar. Jiya Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar COVID-19 ba. Ranar 29 ga watan Yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. Fiye da Isra'ilawa miliyan 5 da ke zaman ƙasa da kashi 58 cikin 100 na yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin. A halin yanzu kuma, inda ta faɗi yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har 346,786 a cikin awanni 24 da suka gabata. Kasar da ke yankin Asiya ta Kudu ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar har na tsawon kwanaki. A lokaci guda kuma, asibitocin India suna ta ƙoƙarin samar da iskar oxygen ga marasa lafiyar COVID-19 da ke fama da matsalar numfashi. Janar Ming Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin Asiya da ke ƙoƙarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ASEAN a Jakarta shine karo na farko da aka haɗa don yunƙurin sasanta rikicin Myanmar, ƙasa mai talauci da ke makwabtar ka China da India da kuma Thailand. Myanmar wani ɓangare ne na ƙasashe goma na ƙungiyar ASEAN. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus, ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a Myanmar da kuma ƙudurin ASEAN na taimaka Myanmar ta fitar ga wannan mummunan yanayi.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kungiyar bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kaddamar da wani shiri a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya na kare muradun mata da lafiyar su da kuma tayar da komatsar su dan dacewa da zamani daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton
Wanda ya samu halarcin manya masu ruwa da tsaki da cibiyoyin yanki dake da alhakin tabbatar da ƴancin mata irin su commissioner hukumar ECOWAS kan harkokin jama'a da jinsi Dr. Siga Fatima Jagne wacce ta yi bayani ta yanar gizo ta ce kaddamar da manufofin jinsi ya zama dole saboda a shigar da mata cikin shirin zaman lafiya da tsaro kamar yadda kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1325 ya tanadar a lokacin da take nazari akan kaddamarwar ita ma wakiliyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin Afirka ta yamma da Sahel Giovanni Biha ta bada misali ne da kirkirar kwamitin bada shawara ga mata zaman lafiya da tsaro a matsayin shedar fifiko da aka sanya akan ƙara shigar mata cikin harkokin zaman lafiya din daya cikin jami'an kungiyar ECOWAS a Najeriya Hajja Halima Ahmed ta yi ƙarin haske akan abin da yasa suka dauki wannan mataki na kaddamar da tsarin
kun san yanda mata suke shan wuya akan harkan tashin hankali wajen tsaro ko kuma wajen kin siyasa wajen zabe mata suke shan wuya amma da nazo department din sai naga cewa duk maza ne sojojin ECOWAS duka ba mu ce ko daya ayyukan mu da muke yi ba ma duba yanda zai shafi mata mata mu muka fi sanin abin da yake damun mu so in muna ciki za mu san yanda za mu yi mu tallafa
ita ma ministan kula da harkokin mata ta Najeriya Dame Pauline Talent wacce take cikin waɗanda suka kaddamar da kundin tsarin ta ce wannan yunkuri da kungiyar ECOWAS ta yi yana kan hanya na ganin an kwatarwa mata ƴanci
already muna yi na tabbata ai ministry din nan ta dauki wannan peace and security unit siya 1325 mun dauke shi da mayin shekare kuma muna aiki da duk departmental heads muna kuma ƙara wayar da kan mata a kowane fanni domin su tabbatar sun zama jarumai a cikin yakin rashin zaman lafiya a ƙasa
to yaya kungiyoyin kare haƙƙin mata da ci gaban ƙasa ke kallon wannan yunkurin Husaina Ismail Umar ta bayyana ra'ayin
hakika gaskiya wannan abin da ya faru na kungiyar ECOWAS gaskiya mun ji dadin shi kuma alhamdulillahi muna farin ciki sosai saboda ko babu komai a ce ana yin abubuwa ana sako mata a ciki wallahi samun ci gaba ne kuma su kansu mata ma za su saki samun kwarin gwiwa tallafawa tunda yawanci iyaye mata su ma Allah na ba su wasu fasaha wanda ba kowa ke da shi ba wannan ma wani ci gaba ne da kuma taimakon al'umma baki daya tabbas wannan abu yayi dadi kuma muna farin ciki sosai Allah ya kara taimakon kasar mu Najeriya baki daya
shugaban kwamitin da ya hada kundin Dr. Ibrahim Bangura ya bada tabbacin sa ido a sauran kasashen Afirka ta yamma domin tabbatar da nasarar bin kudurori da shawarwarin da tsarin ya kunsa saboda samun zaman lafiya a yankin Madina Dauda mudir Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram da sarfilu da ci gaban labaran duniya
yan kasar Kenya da ke dauke da kwayar cuta mai kare garkuwar jiki sun ce rayukansu na cikin hadari saboda karancin magungunan rage kaifin cutar da Amurka ta taimaka musu da su a yayin wata takaddama tsakanin hukumar bada agaji ta Amurka da gwamnatin Kenya. Jinkirin da fitar da magungunan da aka yi jigilar su zuwa Kenya a ƙarshen shekarar da ta gabata ya samo asali ne saboda gwamnati ta dora harajin dala 847,902 akan gudunmawar kuma hukumar bada agajin Amurka na nuna damuwa wajen amincewa da batutuwa da hukumar kula da kiwon lafiyar ƙasar Kenya. A cewar masu fafutuka da jama'ai a ran juma'a masu fafutuka sun yi watsi da sanarwar hulɗa da jama'a sanarwar da gwamnatin ta yi a ranar Alhamis cewa ta warware batun tare da rarraba magunguna a ƙananan hukumomi 31 daga cikin 47 na Kenya gwamnati ta ce duk ƙananan hukumomi cikin kwanaki 5 za su samu magungunan da ake buƙata ga mutanensu miliyan 1.4 da ya karshe wani jirgin ruwan Indonesia da ya ɓace a gabar ruwan Bali ya nutse a ce wasu jirgin ruwan kasar yau Asabar tare da ɓatar da ma'aikatansa 53
babban harsun sojin ruwa ya ce ayarin bincike ya gano wasu abubuwa daga KRI Ningala 402 cike har da abubuwa daga cikin jirgin wanda tuna an yi amana cewa iskar oxygen din da yake da ita ta kare jiragen yaki na ruwa da jiragen sama da ruwan jami'an soji sun yi ta neman jirgin da ya fada cikin hadari mahukunta sun ce wannan jirgi kila kasar Jamus yana da isasshiyar iskar oxygen kwanaki uku kacal bayan ya rasa wuta wa'adin da ya wuce tun da safiyar yau Asabar
a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa inda wakilin sashin Hausa Sulaiman Muni Barma ke tafa da wani rahoto na musamman kan yawan tashin gobara a kasar wanda wani sa'in kan janyo asara mai mutukar yawa ta rayuka da dukiyoyi Sulaiman gare ka
koda yake tashin gobara a makarantun boko masu azuzuwan da aka gina da zana ba bakon abu bane a nan Niger Sabon sanin da abin yazo da shi a yan makonnin nan ya fara janyo ayar tambaya dangane da mafarin safkar wannan iftila'i dake baiwa jama'a mamaki Malam Isuhu Arsuka shine sakataren kungiyar malamai ta Sinan
yau bisa aji 100 na Niger kusan 50 din duka da karani an kai su kenan wajen aji wajen 30,000 duka na karani aka sagata Niger ai bincike a ga wuyusuwa na ga sautan nan in kyan ta'addana ko kuma kawai dai abu ne wanda ke ga zakkuwa saboda in muta ta samu kara ba mu iya hana ta ci shi to ya kamata a yi bincike a jiminene menene a ga da sunan wuta sannan makaranta duka inda adda wani garaji kusan ta wani aikin wuta wani station ya kamata a yi zabi ko a tashi a bar mai station wuri wannan mu ba za mu rida da shi ba ko kuma mai station ya tashi ya nisa da lakwal
daga tashin gobarar makarantar firamare unguwar Peyi ba a kawo yau wuta ta tashi a makarantu daban-daban akalla uku waɗanda suka hada da makarantar sakandaren CS Lazare da makarantar firamaren Ekol Kwado ta unguwar Tallage a ranar Laraba sai wacce ta tashi a ranar Alhamis a makarantar firamaren Sagagoro ta hudu dukkan su a nan Yamai lamarin da shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi ta Kwad Ahmadu Rufa'i Lawan yace yana buƙatar a dube shi da idan rahama
bayan wannan gobara da ta kashe wa na yara guda 20 to an samu gobara ko haka 6-7 wanda har yanzu sai in ce gwamnati ta kasa hitawa ta ba mutane bayani takamamme ta ba mutane hasken abu rayuwar mutane ce cikin hadari ya kamata kenan a yi takatsantsan kuma gwamnati ya kamata ta tsaida ma wanga abu birki
daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashanahima ya tabbatar da cewa hukumomi na bin diddigin abubuwan da ke faruwa domin gano gaskiyar lamarin da ke haddasa tashin gobara a makarantun boko
kaga gubernur na mai soyayya ta wuri-wuri suna ba mutane bayani saboda mutane su ka goyen bayan su mutane su sa ido saboda a sauwa ke shigowa wake huta don kuma haka zalika inda ke da masu gadi ana ta tunani na musamman saboda da gaugawa a ce kan wannan abu kuma da mataki wanda ake za a doka na tsawon lokaci kamar wanda shi shugaban kasar Muhammad Baje ya ba da umarni bisa ga haka don ka hali yanzu dai ana yi sosai ma wannan bincike da police take yi a sakamakon shi
a ranar 13 ga watan Afrilu nan ne gobara ta lakume dakunan karatu na zana kimanin 25 a makarantar firamaren unguwar Peyi ba tare da halaka dalibai 20 matsalar da sanna a hankali ke kokarin zama ruwan dare a nan Yamai Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya Yeah, but... kamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ko muke rini daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali na kungiyar BAS mai fafutukan kiyaye hatsin rai a birnin Accra kan alƙaluma masu daga hankali game da mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin mota a Ghana tsakanin watanni uku farkon wannan shekara wanda suka kusan mutum 800. A shekarar jiya Laraba ma wasu mutane 15 sun mutu a cikin hatsarurra guda biyu a birnin Accra da kuma Bufe da ke arewacin kasar. A makon da ya gabata Isa Ali yana cikin bayani dalla-dalla har ya kai inda na masa tambaya kamar haka.
Kasan akwai wasu sukan ce wato a Ghana ba da hankali ake tuki ba da takardar license ne saboda da an baka wannan license nan shikenan ba a tunanin ya kace tuki a abin nan alhali ko license nan akwai waɗanda suke bin barauniyar hanya su samu shi yasa me zaka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da license ne amma ba da hankali ba
wannan tabbas shi yana nan muna cikin lokacin da cin hanci da rashawa gaskiya ta mamaye gari so wannan ya kama na masala akwai wasu suna da takardunan su amma gaskiya ba su cuce yanda doka ta gwada kada da nake baka shi alkalmomi ka gane cewa kaman waɗanda motocin da sun ka kama na wanga masala da yawa ba motocin mutane ba ne kamar nan muna ce mishi private car ka gane kai ke da motan ka kake tafiya da shi wannan ya yi kashi amma ba kashi kamar yanda ake nuna cewa ba mun samu over 1,500 shi ne motocin da ake kasuwanci da shi suke dukan mutane kacin joji dai zuwa wurare da dama da su da okadan da an ka samu yanzu da su ai tun da ma muna da baburu suna nan amma yan ofishi ke aiki da shi amma yanzu ya zama muna matsala saboda ni an doki baburu yanzu ana kasuwanci da shi ya zama kamar dai na neman kudi amma doka ba ta dace da shi ba kuma mun gane gaskiya ne idan sanda ma akwai wasu su sun ka kama sabu ce direbobin da sun ka taka doka sai ka san sun karbi wani abu sai su karbi wani kudi hannun su haka sai su ba su wuce kaga wannan kira ne shi wani professor kenan daga University of Ghana Dr. Ansa kenan Dr. Ansa Anani ya kira shi karan jiya cewa kaman yan sanda su tashi su fara su yi aiki kamar yanda doka ke nuna ka gane abin da kira da ake musu kenan su tashi su tsaya kashi yadda yan siyasa su shiga cikin harakokinsu kashi yadda kudaden da suke an sa kananan kan titi ya kawo musu damuwa saboda in sun ka ci gaba da karbar wadannan kudade kenan duka cin hanci da rashawa ne bai kawo mana lafiya kan titi don mutanen da ke mutuwa kan titi gaskiya yana kawo damuwa kuma in mun ka duba kuma cikin alkalmomi masu tafiya da kan kafansu su ma kaga ba da laifin su ba su ma an samu wasu sun mutu da dama ka gane wasu ma na nan almost 2,000 zuwa wasu su ba mun rashin su ba amma ba su iya su yi tafiya kamar yadda suka saba saboda ni wasu kafafuwansu sun kare wasu hannayensu sun kare wasu ma sun ce sun fita cikin ma cikin hankali su kenan saboda ababen da suke cikin ne aka musu damuwa yanzu saboda wasu sun ga kamar mota ta buga su sun ga kamar sun fadi kasa wannan duka na kawo muna matsala sosai to shi kira ne yanzu mu duka muka hada kai muke kira gwamnati a yi kokari in ya so a taimake yan sanda kuma a duba yanda za a yaki cin hanci da rashawa saboda in sun zo sun kama wani a yi kokari kuma kaga ba mu iya mu samu ci gaba in ba mu yi batun court ba mu iya mu yi wannan shi mu yi batun yan shari'a saboda ana iya a kama mutum a kai shi gidan shari'a in za a kuntar da shi sai daga kamar ya ɗauki lokaci da dama bakwai dai daya biyu har uku kaga wannan kuma na kawo matsala mu dai muna kiran gwamnati in ya so a yi kwaikwayo da kasashen turai saboda in mutum ya yi laifi yanda ya yi laifin sai a samu foto da video ne wurin nan sai a mishi sport fine kaga in aka mishi sport fine wurin ya biya daya biyu uku
sai a bari ya biya nan take
sai sa ba su biyan take sannan kuma banda wannan kuma ai ka ga kasashen turai in kai tuki da doka ba ta yadda da shi ba zuwa uku yanzu sai a sa cikin driving license ka sai a suspend ma driving license ka a ce maka wata daya biyu ko uku ko shida ba ka tafiya da mota to kaga mun doki wannan ra'ayi kaga mun samu ci gaba saboda kaga in aka hana ta kaga ya taimake mu kuma gaskiya muna cikin matsala yanzu wanda ke cuci ba takarda damuwa ne sosai
to wannan
samu ci gaba
to wannan shawarin da kake maganan yanda ɗan sandan kasashen turai suke yi idan mutum yayi kuskure akan hanya ko yayi laifi akan hanya sai a karbe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a kwace takardar lasin shi to akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsara da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara
Allah anan ne kuma zamu dakatar da hiran har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar Bald mai fafutukan kiyaye hatsara a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Aminu Puyol baban Yusura maradi da kuriyar Niger. Mai cewa gaskiya mun ɗan Afirka mun fara gane wani abu. In dai shugaba na gari ne to yanzu kaga an gama da shi. Allah ya shirya mamu wasu dabbobi a Afirka waɗanda ba su san darajar dan adam ba. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa sashen Hausa na muryar Amurka ku faɗa wa ɗan majalisu mu cewa batun tallafin azumi da suke cewa suna bayarwa mu dai anan ƴarmar hukumar Rijau gaskiya sai a hankali domin dai waɗanda ake ba su saraba tuna mai na suke yi dan haka ya kamata su sani cewa ruwan da rijiyar su ta bayar guga ta hana daga nan sai ra'ayin Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchin tarayyar Najeriya mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka hakika jingina ta'addanci ga ministan sadarwa Isa Alfantani abin takeici ne da Allah wadai ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu bari mu je ga ra'ayin Alhaji Umar Foreba Gashuwa Macewa fatatakar yan bindiga da dakarun sojin Najeriya suka yi a garin Gaidam na jihar Yobe na daƙil harin da suka yi yayi daidai. Muna taya su addu'ar Allah ya ba su ikon murƙushe yan ta'adda a lungu da sako a Najeriya baki daya. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Masu cewa ba mu ga laifin galibin 'yan Afirka ko 'yan Najeriya da suke ɗari-ɗari wajen karɓar rigakafin corona ba musamman ganin yadda rigakafin ke zama barazana ga lafiyar wasu turawa a ƙasashen waje bayan da aka yi musu maganin cutar tunda masana kiwon lafiya na ta baba kan sahihancin rigakafin kamata yayi gwamnatin Najeriya ta barwa 'yan ƙasar zaɓi wajen karɓar rigakafin dan kar a je neman kira a rasa ido ra'ayi na biyu ya fito ne daga Malam Usaini dan wata karasuwa jihar Yobe Najeriya mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka hakika da suwar namijin duniya kuma jangwazo shugaba Idris Itno wata faɗuwar dogora katanga ce mai wuyar ginawa cikin kwanaki kalilan a kasashen mu na Afirka ganin yadda yake iya kokarinsa wajen kare rayukan al'ummarsa da dora kowa kan tafarkin gaskiya da adalci da fatan ɗansa Muhammad Idris da aka nada zai koyi da shi da kyakkyawar aniyarsa daga ƙarshe ina addu'a Allah ya sa mutuwa hutuci a gare shi ra'ayi na ƙarshe na baban di mamman banda ne daga jihar da magaran jamhuriyar Niger mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka rai bakon duniya hakika Afirka ta yi rashin gwarzo wato Idris Deby muna addu'ar Allah ya ji kanshi da rahama muna miƙa ta'aziyyar mu da al'ummar kasar Chadi Allah ya ba su hakurin jure wannan rashin yanzu kuma ga falalar Ramadan albarkacin watan azumi na Ramadan
sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarki Musulmi Bello dake Kaduna dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alqur'ani kuma a cikin dai daya aka saukar da alqur'ani Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar Allah mai yanzu cewa mene muka saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alqur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama yafi kowanne wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren yafi dukkan sauran darare daraja domin lailatul qadari khairun min alf shahr wato yin ibada a cikin wannan daren kadai yafi watanni dubu mana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce ya ga haka sa'annan annabin da aka saukar da alqur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya sauka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka saukar da alqur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummati ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna gani mutane sun daina yin aikin alkhairi sai kuce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai kuce su daina wa ina muka samu wannan alqur'ani alqur'ani ne ya sauka a cikin wato watan azumi shi yasa watan azumi ake so mutun ya ibada ake so mutun ya zama mai tausayi mutun ya zama mai juriya ake so mutun ya zama mai hakuri mutun ya zama mai taimakawa al'ummarsa in an maka laifi kai hakuri ka yafe makwantanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne suna bukatun kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi kai mishi mu'amala mai kyau kai mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amalar ku in ya yarda ya karɓi addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
wata sanar wata haɗin gwiwar shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a fadar White House ta bar jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China Fadar White House ta faɗi a shafin yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan Jiya Juma'a ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar COVID-19 ba ranar 29 ga watan Yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. Janar Min Aung Hlaing na kasar Myanmar wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa Jakarta yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin Asiya da ke kokarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya Asian a Jakarta shine karo na farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar kasa mai talauci da ke makwabtar China da India da kuma Thailand
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamashi Garba ke muku fatan alheri watan